أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو مسلمي بركة مدساك هدوء أتكين وانا مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda ke cikin makarantar sai ejede a birni na magaram jamhuriyar Niger. Yau muna ranar Laraba 12 ga watan Zulqa'ida shekara 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 4 shekara 2026 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafa babban malami al-sheikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya. Satin da ya wuce muna cikin bayani dangane da wato aqida ko kuma wasiyoyi da maganganun da magabatan kwarai suka yi dangane da yin biyayya da kuma hani akan yin bid'a. Malam ya koro mana maganganun wasu daga cikin sahabbai lokaci ya ci mana mu yi da sabon muka tsaya mun ambaci wato magana ta sahabi Mu'az ibn Jabal da Hudzaifah ibn al-Yaman da kuma sahabi Abdullah ibn Mas'ud. Insha Allah zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Wannan darasin da zamu a yau shine darasi na 54. Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci. Malam sai yake cewa رابعا نهدو وقال الصحابي الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي wanda yake masanin fiqh Abdullah dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi shi da baban shi yake cewa la yazalun nasu ala at-tariqi mattaba'ul athar yake cewa mutane ba za su gushe ba akan tafarki madaidaici matakar za su bi al-athar al-athar shine abinda aka samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na daga magana ko aiki ko kuma abin da aka yi gaban shi ya kyale to shine anan Abdullahi dan Umar yake cewa in dai mutane za su bi wannan abin to tabbas ba za su gushe ba cikin tafarki wanda yake madaidaici kamar yana so ya ce mana cewa duk wanda yake so ya bi tafarki madaidaici tafarkin da kullum muke roƙon Allah a cikin sallah in muka ce ihdinas siratal mustaqim yace to ga hanya shine ko bi abin da aka samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine sunna sannan a wani gurin na daban yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana yace kowace bid'a bata ce kaga wannan kullu in kulliya ce ba yanda za a araba ta yace kowace irin bid'a yace bata ce wa in ra'aha an-nasu hasana koda kuwa a ce mutane suna kallanta a matsayin mai kyau dan mutane suna kallanta a matsayin mai kyau ba zai sake mata suna ba aka ce wato kallan da mutane suke mata ba zai sa bata huta daga bid'ar ta tabata ta koma wani abu daban ku kalle ta a matsayin ta na mai kyau amma dai har yanzu tana nan a matsayin ta na bid'a kuma bata to kaga wannan maganganu da Abdullahi dan Umar yayi guda biyu maganganu ne da suke wato ainihin nuna ma mutane muhimmancin yin biyayya ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma suke nuna muhimmancin wato nisanta daga aikata bid'a saboda abin da yake cikin ta na gurbata sannan abu na biyar yace wa qala sahabi al-jalil Abu Darda radiyallahu an sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda Allah ya kara yarda a gare shi shi kuma abin da aka rawaito daga gare shi yace lan tadilla ma akhasta bil athar yace ba za ka bata ba muddin kai riko da abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan magana ta shi gaskiya ce yayane za a ce mutun yayi riko da abin da aka rawaito daga annabi kuma a same shi cikin bata ba zai yi ba in dai ka rike abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to lan tadilla ba za ka bace ba kuma kaga wato wannan yana ƙara nuna maka yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin ruko da abin da aka rawaito daga gare shi su in sun yi rayuwa da shi su ne suka rawaito mana abin da aka samu tare da shi na rayuwa na maganganu da ayyuka amma kuma su zige karantar da mu cewa mu yi ruko da wannan abin domin in mun yi ruko da su ba za mu bata ba sannan na shidda yace qala amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu an sayyidina ali ibn abi talib Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yake cewa law kana ad-dinu birra'i lakana batinul khuffaini ahqqa bil mashi min zahirihima walakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahirihima ali ibn abi talib yana magana akan shahin kofi ne dukkan mu mun sani cewa daga cikin mas'alolin da suka zo a cikin ilimi na fiqihu dangane da babi na arwalla shine ana yin shafa akan khofi menene khofi khofi shine wato wannan dan takalmi ko kuma wala abu mai kama da takalmi da ake sawa na fata galibi zaka ga larabawa sun yi amfani da shi a irin yankunan mu haka mu dai nan bamu cika aiki da shi ba sosai amma in ga wanda ya san jama'atul tabligh misali to zaka gani yawanci su suna yawan aiki da shi na gansu tare da shi sosai wani abu ne wanda yake na fata in ka sa shi zai riye maka kawa yayi kama da safa amma ba safa bane ba to wannan shi ake ce ma khofi yana bai wuce idan sahu a tsawo tsawon shi bai wuce idan sahu in ka sa kenan kaga yayi kama da safa kuffe wannan to haka in mutun ya sa shi an rawaito a babin fiqihu cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su kamar yadda aka rawaito daga annabi in zakai balaguro ko kuma in zaka zama a gida duka in kai arwalla ka sanya shi to arwallar taka za ta yi maka wato wuni da kwana ɗaya da wuni guda in ya kasance wato zakai balaguro ne kwana ɗaya da wuni guda me yake nufi da kwana ɗaya da wuni guda shine in kai arwalla sai ka sashi in ka sashi yanzu to in ka tashi in arwalla ta gaba to in ka zo zakai arwalla in ka zo yanki kawawa ba sai ka fidda shi ba kawai shafa zakai a saman shi sai ka ci gaba da sallarka wacce arwallar da kai ta farko ta wadata shine shafa akan khofi wannan babi ne mai muhimmanci a cikin fiqhu to ya ka zo shafa akan khofi ya za ai kaga shi khofi in ka sashi in ka hudda shi ina zakai tattaka kasan inda diga digi suke nan ne wurin takawa kaga nan kasan ne zai dauda shi zai yi kura amma kuma kaga wata hikima ta shari'a in aka tashi shawa khofi kuma ba kasan da yi kura ba ke shawa saman ake shawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake in ya tashi shawa khofi sai shayi saman a maimakon ya shayi kasan inda ya dauda tunda aka sa khofi ana sanya takalmi ko kuma a dora wani abu a sama kuma ana iya yin yawo da shi haka ba tare da takalmin ba to yanzu Ali ibn Abi Talib da yayi magana akan wannan abin sai yace law kana ad-dinu birra'i yace da a ce addini ra'ayi ne yace la kana batinul khufaini ahqqa bil mashi min zahirihima da in aka tashi shawa khufi abin da ya cancanta a shawa kasan cikin ba wai wajen ba inda bai dauda ba tunda yanzu kai aka barka da hankalinka ai inda aka tattaka yayi kura in ka zo zakai arwalla aka ce ka shawa ina zakai shawa sai zakai shawa tunda can yayi dauda sai ce to amma addini ba ra'ayi bane ba da a ce ra'ayi ne da hi a shayi kasa amma sai ce lakin ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsau ala zahiri mai ce naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shahwar saman a maimakon kasa to kaga inda annabi shahwa dole kowa nan zai shahwa ko da a ce can kin bai da dauda to haka annabi to haka za a tsaya kaga kenan a tsaya inda dokar shari'a ta tanadar to wannan magana tashi tana gaya mana cewa din yanda ka kai ga fahimta din yanda ka kai ga ganin ra'ayi kana da hirasa ko kuma firasa ta fahimtar magana da hangen nesa to hangen nesan ka da fahimtar ka za a ajiye shi a gehe ai aiki da abin da shari'a ta zo da shi domin addini ba ra'ayi bane ba kaga wannan Ali ibn Abi Talib ne yake magana ɗaya daga cikin khalifofi masu shiryarwa guda hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan su yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin To haka kuma aka samu magana daga Abdullahi bin Amr bin As, Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi, yake cewa mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya wala nuzi'at sunnatun illa zadat haraba. Yace mabtudi'at bid'atun, yace ba a taba kirkiro wata bid'a ba, a ce mutane suna cikin gabatar da rayuwarsu su kirkiro wata bid'a, ba a taba yin wannan ba. Yace illa zadat mudiyya, face wannan bid'ar da suka kirkiro ta ci gaba da yaduwa, tana ci gaba da yaduwa, zaka ga ta ci gaba da yaduwa, tana ƙara yaduwa inda ba a san ta matakai. To haka bid'a take. Ita bid'a kamar iska gaske, iska take bi ta yana so ta kai ko ina da ko ina. Yace wala nuzi'at sunnatun, kuma wasu mutane ba a taba cire wata sunna a cikin su ba, illa zadat haraba, face wannan sunna ta gudu ta bar su. Yana so ya ce a duk inda aka samu al'umma sai ya zamanto wannan al'ummai suna wato aikata bid'a, to wannan bid'ar da suke aikatawa a kwan a tashi za a waye gari ta yada ko ina ta kai, za ka ga ko ina mutane suna labarin ta suna aikatata. Haka kuma in mutane suka fasa aikata wata sunna, to a kwan a tashi za a waye gari za a zo lokacin da mutane ba su ma san ba da wannan sunna kwata-kwata, saboda bacewa za ta yi. Duk lokacin da aka bar sunna za ka ga ta bace, duk lokacin da aka kirkiri bid'a to ita kuma wannan bid'a za ka ga ta yadu. Shine abin da Abdullahi bin Amr bin As yake fadi. Kuma kaga in ka kalli wato rayuwar mutane dangane da kirkiri, zaka gani wannan abin ya samu yaduwa, ya ka kirkiro sabon abu, aka ce wannan abin addini ne, zaka ga ya samu yaduwa sama da yanda kake tsammani. Idan ka kalli bid'o'i, galibin bid'o'in da ake kirkirowa suna iso mana nan, mu iyayenmu da kakannin mu san su ba, amma kuma a kwan atash an kirkiri bid'o'i a gurare da dawa, sai ka gani kuma kawai kankace menene kafin kiftawa da bismillah, wannan bid'o'in sun zo sun riske mu, kuma mutanen mu suna aikata irin wannan abubuwa. To kaga wannan yana nuna maka cewa ita bid'a sauƙin yaduwa take a cikin al'umma. Sannan malam yace wa an Abis bin Rabi'a qala, haka kuma aka rawaito daga Abis bin Rabi'a yake cewa ra'aytu Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar ya'ni al-hajar al-aswad wa yaqul inni la'alamu annaka hajarun wa la tadurru wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Abis bin Rabi'a ya rawaito yake cewa naga Umar dan Khattab, Allah ya kara yarda a gare shi, yuqabbilu al-hajar, yana sumbatar dutse, ya'ani al-hajar al-aswad, yana nufin bakin dutse. Wannan bakin dutse shine al-hajar al-aswad wanda yake nan jikin Ka'aba, ga wanda yake yi ga hoton Ka'aba akwai hajar al-aswad a jikin ta, in ka wuce ruknul yaman yana nan gakda kofa ta Ka'aba daga wannan dan kan kwana, tsakanin kwanan da zata kaka da kofar Ka'aba da kuma wanda zata maida ka can rukunul yamani, anan ne adda kai hajar al-aswad. Galibi in ka kalli hotuna na wato Ka'aba zaka gani akwai dan sanda da yake kula da kofar nan. To inda dan sandan nan yake a tsaye, in kai la'akari zaka gani kasa da shi akwai wani dan dutse, wannan shine hajar al-aswad. Dutse ne wanda asalin shi daga aljanna aka kawo shi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan shi na umara da aikin hajji yayi umarni cewa in mutun yazo ya sumbaci wannan dutse. Haka kuma Annabi yayi, in kuma akwai tururuwa ta mutane jama'a sun yi, to ba sai ka sumbata ba, ka ce ka daga hannu sai ka wuce. To amma kaga mutane suka ta aikin hajji yanzu koda cinkoso na mutane, mutun ya gina kutsawa shi dole ya taɓa wannan wurin ya sumbace shi. Kaga wannan takallufi ne, dora ma kai, in akwai mutane ba sai ka kutsawa, amma abin mamaki har mata zaka ga suna kutsawa mala, mace tana kutsawa cikin maza kuma a gaban ɗakin Allah, wai ita dole sai ta taɓa hajar al-aswad, kaga wannan ba daidai bane ba, ina kutsa cikin maza, jikinki yana taɓa jikin maza kuma a gaban ɗakin Allah, kaga ai bai yi ba wannan. Abinda aka ce in babu taro babu cinkoso, sai ka tai gurin shi ka sumbace shi, amma in akwai taro ha aka ce ka daga hannu. Shi ne malam Bahaushe yake ce ma shan nono, wai gurin shan nono, haka ake cewa da Hausa. To shi ne shi Abis bin Rabi'a ya ga Umar bin al-Khattab yana sumbata wannan dutse Hajar al-Aswad, kuma yana sumbata shi sai yayi magana. Umar bin al-Khattab sai ya ce inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Umar bin al-Khattab bayan ya sumbaci dutse sai ya ce ni na san da cewa kai dutse ne, baka cuta kuma baka amfani, ba za ka cutar da ni ba kuma ba za ka amfanar da ni ba. Sai ce walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, yace in ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbace ka ba, to ni da ba zan sumbace ka ba. To wannan magana me take nuna mana? Wannan magana ta Umar tana karantar da mu cewa koda kai baka gano hikima a cikin yin abu ba, koda kai baka fahimci menene abin da yasa shari'a ta umarnin yin abu ba, in dai shari'ar ta zo ta ce ayi, in dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata, to kawai ka aikata ka huce wajen. Kaga yanzu shi ce ayi ba dan Annabi ya sumbaci dutsen ba, shi ma da ba zai sumbata ba. Kasancewar shi dutsi dutsi ne, ba zai maka wani amfani ba, hatta da gusa shi ma sai ayi. Dukan muna da kissar dora Hajar al-Aswad bayan an sake ginin Ka'aba a lokacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun taba ba da labarin anan cewa lokacin da Quraysh suka yi rikici wa zai dora Hajar al-Aswad bayan sun sake ginin Ka'aba, rikici ya barke tsakanin kabilun ciki, sai suka ce to ku tsaya, duk wanda ya shayar da kwana shi zai zo ya dora. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo, suka ce to shikenan mun yarda zai dora. Annabi sai hikima ya shinfada wato rida din shi, abin da yake kawo dashi na kyalle, sai dora dutsen a sama, sai ya ce ko ta kabila ta kama mutum guda su daga akai daidai gurin Ka'aba din. Haka aka ta yi, suka daga aka kawo daidai Ka'aba, sai Annabi ya sa hannun shi mai albarka ya dora Hajar al-Aswad a wajen shi. Sai musu hukumci, kaga jayayyar da suke sai ta zo karshe. To kaga dutse ne, gusa shi ma sai an yi, amma shari'a ta ce maka in ka zo sai ka sumbata, in babu dama ka daga hannunka to dole sai ka yi. Saboda haka shari'a ta tanada, kuma wannan shi ne biyayyar da zaka ma shari'ar musulunci a lokacin da ta yi maka Umar. Sannan na tara yace wa qala al-khalifatu al-adil Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. Sannan kuma khalifa mai adalci Umar ibn Abdul Aziz ba, wannan shi ne ke cewa al-khalifatu al-khamis, yana ɗaya daga cikin wanda ake buga misalin mulkin adalci. In ana ba da labarin masu adalci a cikin mulkin su, sai ka ji an ce al-khalifa al-adil, khalifa mai adalci, saboda ya yi mulkin adalci a cikin mulkin shi lokacin da yake khalifa. Akan rawaito cewa shi a lokacin da yake khalifa, saboda tsananin adalci irin nashi, wato da akuya da kura tare suke cin ciyawa, kowa ya yi kiwo in dare kowa koma, kura ba ta cin akuya saboda tsaba adalci irin na khalifa. Sai aka samu rashin sa'a wata rana, wani mutum a gonar shi yana cikin aiki, sai ya ga kura ta biyo akuya ta kama ta taci. Wannan mutumin sai wani abu ya bashi azance shi, yace kai to ina ga gari ba lahiya ba, saboda ba saba ganin haka ba. Eleman ko yana komawa cikin gari, sai yake jin labarin an ce ai khalifa Allah ya mishi rasuwa. Sai yace yawa ai da walakin, ya za a ce akuya kura ta biyo ta cinye kuma a mulkin khalifa? Yace da abin mawaki, yace ashe rasuwa ce, kaga yanzu khalifa mai adalci ya mutu banna ta fara dawowa. Kaga wannan yana nuna mana cewa shugabanni in suna yin adalci to hatta da banna abin kasa za ta rage. To ina ma a ce za mu samu shugabanni irin su Umar bin Abdul Aziz, sai dai kaico Allah ubangiji ya datar da mu. Umar bin Abdul Aziz yake cewa if haythu waqafa al-qawm, yace ka dakata a daidai inda jama'a suka dakata. Wasu jama'a yake nufi su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka tsaya a daidai inda suka tsaya sahabban Annabi, kar ka ƙetare inda suka tsaya. In sun tsaya anan to kai man ka zo tsaya. Yace fa innahum an ilmin waqaf, saboda su in kaga sun tsaya a waje, yace to sun tsaya ne a bisa ilimi. In kaga sun tsaya a waje, sun tsaya ne a bisa ilimi. Wa bi basarin nafizin kaffu, yace kuma in kaga sun wuce wani waje ko kuma sun kutsa wani waje, to tare da hange da basira suke shiga wajen. Saboda haka in kaga sun shiga kai ma ka shiga, saboda basu shiga a banza. In kaga sun shiga to tare da hange da basira ne suka shiga wannan waje. Sai yace wa hum ala kashfiha kanu aqwa, kuma in suka shiga waje suka gano akwai matsala, to ba za su kyale ba su yi shiru gumi da bakin su, a'a sai sun bayyana ma mutane wannan gurin akwai matsala. Za su bayyana ma mutane in cuta ce su bada magani. Shi ne ke cewa hum ala kashfiha kanu aqwa, su sun kasance wajen bayyana wannan bannar, sun bayyana ta kuma da ƙarfi na gwiwa. Sai yace wa bil fadli law kana fiha ahra, kuma inda a ce wannan abin da kaga ba su shiga ba akwai wata fadala a cikin shi, to da su ne mafi horkon wanda za su shiga. A ce ga wani abin nan sahabbai ba su aikata shi ba, kuma kai yake zo ka ce to ai abin yana da kyau, ya kamata ai, yake ce maka a'a kaza kaza, tunda kaga sun dakata da a ce abin akwai fadala a cikin shi, to su ne horkon wanda za su fara zuwa. Sai ce fala in qultu, sai ce in ku kuma kuka ce hadatha ba'dhum, to ai wannan abin daga bayan su ne zo, su ba su san shi ba, haka zaka yi suna wadi ai. A yanzu zamani ya sauya, addini ya ci gaba, wannan abin ai sahabbai ba su rayu da shi ba, lokacin su ba jirgi, lokacin su ba kaza, lokacin su ba kaza, a yanzu ne da duniya ta ci gaba aka yi kaza, to dan me za a ce kuma dole he irin yanda suka tsaya za a tsaya. To shine malam yace in kun wada haka nan, yace fa ma ahadathu illa man khalafa hadiyahu, duk abin da kuka ga an kirkiro bayan su. Malam yace to ba wani ne ya kirkiro shi ba face wanda ya saba ma shiryar su, in ni kaga basu zo da wani abu ba, kuma daga baya kaga an zo da shi, to wannan abin ya saba ma shiryar su, kirkiro shi akai. Wa raghiba an sunnatihim, kuma wanda ya kirkiro sun ba wani ne ba face wanda ya kauce ma sunnar da suka zo da shi. Yace wala kad wasafu minhu ma yashfi, kuma hakika sun bayyana wato abinda zai iya warkar da ruhi da hankali dangane da abinda za a kirkiro daga bayan su. Ai shine yanzu muka yi da bayani, daga cikin bayanin sai yanzu muka ambata wasu suna cewa a nisanci bid'a, suna cewa a nisanci bid'a kal a kusance ta saboda za ta batar da mutum. To shine yake cewa ai hakika sun siffanta iya abinda zai warkar da dan adam, iya abinda zai warkar da zuciyar shi da hankalin shi na bid'a, sun yi bayanin shi. Wa takallamu minhu bima yakfi, kuma sun yi magana daidai gwalgwadon abin da zai isa, iya magana sun yi ta. Sai ce fa ma fawqahum muhassirun, duk wanda yazo yayi abin da ya huce nasu, a ce kaman kai ka zo ga inda suka tsaya kai sai ka dan wuce gona da iri, yace to duk wanda ya aikata wannan abun muhassirun, to ya wuce gona da iri. Shi kuma addini ya hana wuce gona da iri. Wa ma dunahum muqassirun, wanda kuma yazo su sun tsaya anan, to shi a maimakon ya wuce su bai kai ba inda suka tsaya, sai ya tsaya a baya, to shi kuma wannan muqassirun wanda mutum ne wanda yake da wato gazawa tare da shi, an samu gazawa tare da shi. Iya abin da shari'a take bukata a gare ka shine kar ka wuce su, kuma kar ka yi kasa da nasu, kai kokarin kwatanta daidai wa daidai da abin da su suka aikata. Sai ce laqad qassara anhum qaumun fajafu, hakika wasu mutane sun aikata aiki amma a maimakon su yi da sa inda sabbai suka tsaya, sai suka tsaya a baya. Fajafu, sakamakon haka sai suka kekashe, su ce su ta kekashe. Watajawazahum akharuna faghalu, wasu kuma sun yi aiki sai suka wuce gona da iri, sun wuce inda sabbai suka tsaya, faghalu sai zamanto sun yi guluwi, sun ketare iyaka, sun wuce gona da iri. Sai ce wa innahum fima bayna zalika la ala hudan mustaqim, to kuma lalle su sahabbai a tsakankanin abin da yake wannan guda biyu, wuce gona da iri da kuma gazawa wurin kaiwa inda suka tsaya, la ala hudan mustaqim, wanda suka tsaya akan wannan suna kan shari'a wadda take wato madaidaiciya. Abin da ake so shine ka dauki misalin kamar wannan abin da yake hannuna. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsaya anan, to kai ma su ake in ka taho kalka tsaya anan saboda baka zo inda suka tsaya ba, kuma in ka zo kakka wuce saboda in ka zo ka wuce inda suka tsaya, abin da ake so ka tsaya anan. To shine malami yace maka wasu da suka zo sun tsaya anan qassaru, da suka tsaya anan fajafu, sai zuciyar shi ta kekashe. Wasu kuma da suka zo aiki ga inda sabban suka tsaya sai suka wuce, shine tajawazuhum, sai suka wuce su, da suka wuce su faghalu, sai zamanto sun wuce gona da iri. Amma ga wasu nan sun tsaya a daidai nan, daidai inda suka tsaya, sai ce to wa'innan da suka tsaya daidai inda suka tsaya la'ala hudan mustaqim, suna kan shari'a wanda take madaidaiciya. Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin su. Sai malam yake cewa wa qala al-imam al-jalil al-auza'i rahimahullah, al-imam al-auza'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi kuma cewa yayi alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas, yace ina mai maka horo daga bi abinda aka rawaito daga magabata, koda a ce mutane sun kika kada ka saki abin da magabata suka riki, an rawaito wannan abin magabata sun yi shi, to kai ma kai riko da shi, koda a ce in kai riko da shi mutane za su kika. Yace wa iyyaka wa ara'ar rijal, yace na kiyaye ka shedinka da ra'ayin mazaje, wa in zakharafuha laka bil qawl, koda sun maka qawa na maganganun nasu da ado sun qawata maganganun nasu. Me yake nufi da wannan magana? In aka ce maka magabata sun yi abu, to ba ruwanka da abin da mutane za su wuce, koda maganganun nasu akwai zaki a ciki, saboda mutane in suna so su sa maka ra'ayin su, sun san yanda za su yi su qawata maganganun tasu, su mata ado su sa ta shiga cikin zuciyarka ta zamana. To shine ce ka nisanci wannan abun, koda sun mata ado maganganun da za su ga maka sun musu ado, kai dai kai riko da abin da magabata aka same su akan shi. Me yasa? Yace fa innal amra yanjali, saboda duk abin da ka gani mutane suna faɗi, in dai bashi da alaka da abin da magabatan kware suka yi, to wannan abin yanjali za a zo wani lokaci da zai gushe, ba zai dawoma ba. To in ku kai riko da abin da aka rawaito daga magabatan kware, baka shugari abin da mutane suka wadi ba, to wannan ababan da suka wadi zai zo ya wuce, wa anta ala tariqin mustaqim, kai kuma kana nan akan tafarki madaidaici. Kenan kamal wato hanya ce wadda take da hatsarin gaske. A ce maka ga university nan in ka bi wannan hanya ka meke haccan, amma a cikin ta akwai hatsari. Amma in kai kokari duk da hatsarin da yake cikin ta har ka isa ka je jami'a, to zaka samu alkhairi mai yawa. To kaga ai duk abin da yake kan hanyar wannan wanda zai tare ka zuwa ga jami'a, zaka yi kokarin ka kauce mishi. To shine kamar haka malin yake nufi, yake cewa mutane za su ringa yin maganganu ku ji shi, wai shi so yake nuna ma mutane shi sahabi ne, ka duba ka gani fa yana rayuwa irin ta mutanen da, wa zaka gwada ma imani, duka zaka ji irin mutane suna wadi irin wannan maganganun, musamman lokacin da kai riko da addini, zaka ji ana tsokanan ka ana wadi maka irin wannan maganganun. Yanzu jama'a hatta kai abin mamaki zaka gani a wajen aiki na ma'aikata na gwamnati, in aka gano wanga mutunan yana riko da addini, to zaka ga ana mishi izgili, sunan shi ma sai an sauya ne, ko kai ana ce mishi sahabi, ko kai ana ce mishi ustazu, mafi karamci abin da za a iya ce ustazu, wai menene dalili, wai saboda kawai yayi riko da addini, kaga wannan lalacewa ta mutane ce. To shi kuma yanzu mutun wanda bai so a ringa gaya mishi wannan abin, yana ganin kaman in an gaya mishi haka akwai damuwa, to duka abubuwan da yake yi sai kaga ya bari. To shine anan shi al-Auza'i yake cewa kada ka bari, koda mutane sun wadi abubuwan da suka wadi, to ka ci gaba da riko da wancan hanyar na magabata, saboda abubuwan da mutane za su wadi in zai zo ya wuce, amma aikin da ka rike kana kan shi, kuma wannan shine hanya madaidaiciya. Sannan sai wato Ayyub as-Sakhtiyani, ɗaya daga cikin tabi'ai, Allah ya ji kanshi da rahama, shi kuma yace mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zidada min Allah bu'da, yace babu wani dan bid'a da zai ƙara ijtihadi akan bid'ar shi face ya ƙara nisanta daga Allah. Menene ijtihadi akan bid'a? Shine kamar yanzu ga wata bid'a nan, ita bid'a ce an sani kirkiro ne a cikin addini, kuma sai a zamana a ringa tunani ya za a faɗaɗa ta, a ci gaba da wannan bid'a ya zamanto an ƙara sa ma mutane ita cikin ransu, to duk wanda ya ƙara ma bid'a wannan abin, malam yake cewa to tabbas zai ƙara nisanta daga Allah subhanahu wataala. Sannan Hassan ibn Atiyya, shi ma tabi'i ne, masanin fiqh, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, yake cewa mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha, subhanallah, yace mutane basu taba kirkiro wata bid'a ba a cikin addinin su, face Allah ya dauke irin wannan bid'ar da suka kirkiro kwatankwacinta, Allah ya dauke wata sunna kwatankwacinta a cikin su. Ma'ana in kuka kirkiro bid'a kuna yi to Allah zai zare wata sunna daga cikin ku ita bid'a kaga bata ce ita kuma sunna aiki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda kun kirkiro bid'a kun bi tafarkin shaytan shi kuma Allah zai doke tafarkin annabi daga cikin ku haka lokacin da ku kirkiro bid'o'i suka mamaye ku to Allah zai kwashe sunnoni tare da ku ya zamanto shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bar ku abin da yake tare da ku shine shari'a ta shaytan wal iyaz billahi Allah kare sannan kuma al-imam al-wara muhammad ibn sirin shi ma tabi'i ne Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa kanu yaqulun ma dama ala al-athari fa huwa ala at-tariq yace magabata suna cewa duk abin da ya dawoma in dai an rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to fa huwa ala at-tariq wannan abin yana kan tafarki na gaskiya in dai aka ce maka wannan abin riwaya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas kakkai wani shakku wannan abin shine hanyar da zata kai mutun ga billewa ita ce hanyar zata kai mutun ga cin nasara a rayuwar shi ta duniya da lahira sannan Sufyan ats-Tsauri yake cewa Allah ya ji kanshi da rahama al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha Sufyan ats-Tsauri yace bid'a ta hisuwa zuwa ga shaydan akan saban Allah kaga bid'a zinubi ne ko kuma saban Allah ma zinubi ne to amma a cikin su dai yayi daya shi yanzu saban Allah ala sabilil misal kamar shan giya kamar caca duka su saban Allah ne kuma zinubi kuma ga bid'a nan kirkiri a cikin addini shi ma dai zinubi ne to shaydan ya hisa me yin bid'a akan wanda yake saban Allah ko wanda yake shan giya ko caca ga wani yana bid'a wani yana caca yana shan giya to in aka zo aka ba shaydan zabi ya zaba da wa kai so cikin biyu zaka ga ya nuna dan bid'a me yasa yace al-ma'siyatu yutabu minha shi yanzu wannan wanda yake shan giya yake caca randa Allah ya shirye shi sai kaga ya zama daga ne yace Allah na tuba Allah ka yahe mini na fasa daga yau kaga ya zo karshen abin Allah zai yahe mishi yace wal bid'atu la yutabu minha shi kuma dan bid'a ba a taba samu a tari ga wannan yana bid'a kuma ya zamana ce ya tuba daga wannan bid'a yana da wahala sai wanda Allah ya maki dan dogo me yasa bid'a ba a tuba saboda shi dan bid'a gani yake ma in yi bid'a wai lada za a bashi kawo ku wanda yake tunanin samun lada ina shi ina barin abu shi yanzu dan giya ya san sarai in sha giya zinubi za a bashi baya tunanin wani lada za a bashi shi yasa in Allah ya shiri sai ga ya tuba ce Allah ka yahe mini na tuba amma wanda ya kirkiro wani ba cikin addini kirkiron bid'a abin da ba shi cikin addini ya ce a wannan addini ne lada za a samu ka ga mun yaushe ne zai zo zama ya gano ma shi laihi ne ma yana bukatar ya tuba babu wannan rana shi yasa shaydan yake san shi ya ci gaba da bid'a shi kuma ana tarbuta mishi zunubi saboda bayyana tunanin laifi ne yake ballanta na ma ce ya daga hannun shi ga Allah subhanahu wataala ya tuba sannan al-hafiz abdullahi ibn al-mubarak Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama shi kuma cewa yake yi liya kunil ladzi ta'tamidu alayhi al-athar wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru laka al-hadith yace ya kasance abin da zaka jingina da shi abin da zaka dogara da shi shine abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake na ra'ayi to ka rike abin da zai fassara maka hadisin annabi kadai daga nan kakkai gaba saboda duk in ya kasance kana yin magana kana yin ruko da ra'ayin mutane wane ya ce an ce an ce to da ƙarshe za ka gani sun fatar da kai daga kan hanya wadda take da gaskiya iya abin da ake so ka rike daga maganganun mutane daga ra'ayinsu shine abin da yake na fassaran hadisi an ce hadisi ne daga Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza da kaza to shikenan ga hadisi ne na annabi ko Abi Huraira ya to to sai a ce maka to al-Imam an-Nawawi ya fassara wannan hadisin ya ce wannan hadisin ana nufin kaza da kaza to ka tsaya daga nan wannan magana da ya wadi ta fassara hadisi ce ko to ka dakata daga nan shine abin da yake nufi saboda in kai gaba zaka ji an ce to ai kaza kaza to ai a mazhaban malikiya an ce kaza to ai an shafi'iya bisa ka to kaga an aka shiga nan daga ƙarshe daga an shiga rudani ne saboda kai baka da wato ababen da zasu iya tantance maka wannan abubuwan baka da ilimi wanda zai maka hangen nesa ya tantance maka abubuwa to ka raba kanka da shuraran an ce an ce iya abin da zaka tsaya da kanshi shine abin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya wadace ka sauran wani mazhaban malikiya mazhaban shafi'iyya kamar ma malamai da suka je suka yi zuri'i a cikin ilimi su ma dai dan saboda suna da kayan aiki na ilimi wanda zasu iya ba su daman tantance abin da yafi inganta akan wanda yake mara inganci shi yasa aka ce ka bar musu wannan abu amma yanzu kamar da ni da kai da bamu da masaniya dangane da ilimi na mazhabobi kaga wannan ba haurin mu bane ba ba za mu ce ba to ai mu ɗan shafi'iyya muke bi ai mu ɗan malikiya muke bi a wannan ba haurin mu bane ba mu mar malamai mu dai kawai iya abin da aka ce mu bi abin da aka yi tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yarda da wani malami wanda kake ganin ka gamsu da halayen shi kuma ka yarda da gaskiyar shi saboda kana ganin ya hika hujjoji gamsasu to ka tsaya a inda ya tsaya ka ringa bin shi shikenan kai rayuwarka haka ne zaka gani ka kubuta daga wannan rudin da yake samun al'umma sannan qala al-imam ash-shafi'i rahimahullah al-imam ash-shafi'i Allah ya ji kanshi da rama yake cewa kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafi sunnah fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati kajuha wannan imam ash-shafi'i ne dai daga cikin manyan malaman mazhabobi shine shugaban mazhabar shafi'iyya ai kaji daga sunan shi mata wato shi shafi'i ita kuma mazhabar shafi'iyya al-imam ash-shafi'i yake cewa wato kullu mas'alatin takallamtu fiha bi khilafi sunnah yace duk maganganuna saboda su imam ash-shafi'i sune suke wato rawaito maganganu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su masa washin baki su gano menene fiqihun da yake cikin magana sai su bayyana ma al'umma to shi yake cewa duk mas'alar da kuka ga nayi magana a cikin ta bi khilafi sunnah kuma sai aka kitari maganar ta saba ma abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ana raji'un anha to tabbas ni na bar wannan magana nayi na janye ta fi hayati a rayuwata wa ba'da mamati kai ko bayan na mutu ne kuka gano ga wata magana ta nayi kuma ta ci karo da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku shaida ni na janye magana ta kaga malaman Allah ko in magana shi ta ci karo da magana annabi yace to ya janye magana shi ayi aiki ne magana annabi a barta shi to yanzu imam shafi'i zai wadi wannan magana yi haka an rawaito irin kutamcin wannan magana daga imam malik to ina kai da zaka zo kai magana a ce maka hadisin annabi ya ce kaza ka ce a mu ku bar mu ɗan malikiya ne to shi kanshi malikun ma ya ce in an ya hudu wata magana ta saba ma sunna yace ku rike sunna ku ashe mini magana ta na janye ta to kuma kai dan baya ka ce ku ɗan malikiya ne kaga aya na samu irin haka a cikin al'umma mu ta yau to wannan imam shafi'i ne wannan magana yake cewa ya janye magana shi ko iya raye ko bayan ya mutu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan yace wa anir rabi' ibn sulaiman wannan magana arawaito ta daga rabi'i dan sulaiman kala yake cewa rawa shafi'i yawman hadithan wata rana imam shafi'i ya rawaito hadisi a cikin makarantar shi tare da dalibai fa qala lahu rajulun a cikin daliban sai wani mutum yace mishi ata'khudhu bihadha ya abu abdullah yace yanzu malam abu ya kai baban abdullah yanzu wannan abun zaka yi aiki da shi kajuha shi imam shafi'i hadisin annabi ya karanta a cikin wa'inda suke zamanin yayin yace mishi yanzu wannan abun zaka yi aiki da shi to me yace mishi kaga ana samu irin wannan mutanen go in yin ganka kai abu sai ce haba kai da kanka kake irin wannan abun haba da Allah ni kaga yanzu kamar haka ta taba faruwa da saboda ko wanda ya taba tunkara ta ina yin sallah yaga nayi haka da aka yi da sallah yace kai da kanka kai ma kana sallah haka kake kaga wannan ai abun mamaki wace ai kai da kanka haka ga mu shi kuma kaga wannan abin da aka rawaito naka hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana ta yi daidai da wannan da aka rawaito imam shafi'i ya karanta hadisi sai wani ya ce mishi ya kai baban abdullahi yanzu ka yi aiki da wannan hadisin faqala sai imam shafi'i ya ce mishi mata ma rawaitu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadisan sahihan falam akhudh bihi fa ushidukum an aqli qad dhahab yace dirran da kuka gani na rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin kuma ingantacce ne kuka gani ban yi aiki da shi ba yace to ku sheda wallahi hankali na ya goshi yace banda da hankali ne yace amma dai da hankali na dai in rawaito hadisi ingantacce annabi ne ya wadi kuma wai in kin aiki da shi yace bayaniwa to kaga mu kuma yanzu nan so da yawa a cikin rayuwarmu hadisai nawa ne aka rawaito mun ji malaman sun wadi kuma ingantattu ne mun ji aikin da hadisin yake magana muna aikata ba mu hasa ba mun ci gaba da yin kayanmu abu nawa ne hani yazo na shari'a da hadisi ingantacce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kal ayi kaza amma kuma gobe da sahibi hana mu tashi mu yin kaga daidai yake da hadisin annabi ingantacce yazo kuma mun kiyin aiki da shi to kaji shi Imam Shafi'i ta inda yake kiyin aiki da shi to hankalin shi ne ya gushe kenan yanzu mu ma dai da muke take hadisin hankalin mu ne ya gushe koya ne a'a da hankalin mu lalle kawai mun biya ma san ran mu ne shi yasa mu muke aikata haka din Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai ya ce wa annuhin aljami' an amso wannan zance daga nuhin aljami' yake cewa qultu li abi hanifa wata rana na fada nace ma Abu Hanifa Allah ya ji kanshi da rahama ma taqulu fi ma ahdatha an-nas min al-kalam fi al-a'radi wal-ajsam yace ya imam me zaka fada dangane da abin da mutane suka kirkiro na magana akan wato al-a'rad wal-ajsam akan gangan jiki da kuma al-a'rad 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 sune abubuwan da suke bin gangan jiki na wato launi da kuma motsi ko zahi ko inuwa da sauransu wayannan su ake cewa al-a'rad to eh isiki yake tambaye shi me zaka ce game da manganin mutane da suke wadi akan wannan abin saboda a baya an samu wasu daga cikin malamai na asha'ira da wasu masu ilmul kalam sannan kuma da wasu daga cikin masu ilimin falsafa suna yawan yin magana akan wannan abin sai kaji an ce maka to gangan jiki ita daban ce inuwa ma daban ce to inuwa tana iya gushewa gangan jiki ba ta iya gushewa ko kuma a ce gangan jiki daban ruhi daban ruhi ana iya ganin shi gangan jiki ba iya ganin ta maganganu irin wa'annan wa'inda ɗan falsafa suke yi za ka gani maganganu ne wanda philosophers suke yawan faɗaɗawa cikin irin wa'annan maganganun to shine yake tambaye shi malam me zaka ce game da irin wannan maganganun sai ya ce mishi maqalatul falsafa yace wannan maganganu ne na masu ilimin falsafa alayka bil athar yace ni dai abinda zan ce maka ka rike abinda yaso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tariqati salaf kuma ka rike tafakin magabatan kwarai ka bar wannan maganar ta falsafa ka bar musu kayan su wa iyyaka wa kullu muhdathatin fa innaha bid'a yace kuma ka shedin ka da bin kowace irin bid'a saboda ita bid'a bata ce abinda malam Abu Hanifa yake nufi anan shine duk maganar da zaka ji philosophers sun wadi to ka shurare ta ka bar ta anan duk in kai aiki na maganganun falsafa philosopher to za a kai wani munzalin da zaka ringa gani suna warware maka addini daya da to ba philosopher bane kadai akwai masu ilmul kalam masu ilimi irin na magana su ma suna da irin wannan abin haka kuma akwai asha'ira suna da wasu daga cikin ra'ayika irin wa'annan abuwa kaga su asha'ira daga cikin wa'annan abubuwan ne abin ya kai su da siffanta wato Allah subhanahu wata'ala da halittun shi sai suke kore ma Allah sifofi duka mun garanta a cikin darussukan mu na baya cewa asha'ira suna kore ma Allah siffa ta hannu misali Allah yace yana da hannu to sai su ce ai anan ba hannu ake nihi ba saboda ba yanda za a ce Allah yana da hannu shi kuma Allah Qur'ani guri ba daya ba yace yana da hannu ba sai su ce to ai ba a gane bane ba hannu ake nihi ba bayan kuma Allah hannu ya fada dan me zaka sauya ma Qur'ani ma'ana me ya kaisa ga wannan saboda su a tunanin su wai in aka ce Abdullahi yana da hannu to kawai Allah ba yanda za a ce yana da hannu saboda in aka ce Allah yana da hannu kenan an kwatanta Allah da ni da Abdullahi to kaga wannan ilmul kalam ne kawai kalkil ne kawai ake hada nan da nan sai kwakwalwa ta fahimci wani abu sai a ce shine daidai amma in ba dan bata irin nasa ba da doshe wa kwakwalwa babu yanda zai a ce Allah yana da hannu kai kuma kwakwalwa ka tabaka cewa halin Allah irin na Abdullahi babu yanda zai haka ta faru yanzu jama'a dukkan mu muna iya cewa wato Abdullahi yana da ƙari, Zaki yana da ƙari. Ko kuma mu ce Zaki sarki ne, sarkin na magaram sarki ne. To yanzu a nan wani mai hankali ne zai gano da cewa sarautar Zaki da ta sarkin na magaram iri ɗaya ce. Amma duka me aka ce sarauta aka kira su, amma hankalinka ba ya baka da cewa sarautar ta su iri ɗaya ce. Wancan an ce ai wancan dabba ne, kuma sarautar shi a daji take da dabbobi ɗan uwan shi. Shi kuma wannan mutum ne sarautar shi da mutane take waɗanda yake mulka. Hankalinka zai iya tantance maka wannan lokacin da aka ce Zaki sarki ne, sarkin na magaram sarki ne. Amma kuma an ce maka Allah yana da hannu, kai a kullum ba za ta iya tantance maka cewa hannun Allah daban yake da na halittun shi ba. To kaga wannan ilmul kalam ne ya kai su sai suka kauce ma hanya. To shine anan malaki cewa maganganun falsafa, masu ilimin falsafa kauce mushi ake yi, sai a tsaya a abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma magabatan kwarai, musamman cikin abin da yake na addini. Sai yace wa qala al-imam Malik bin Anas rahimahullahu, al-imam Malik Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama yake cewa as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharika. Yace sunna kamal jirgin ruwan annabi Nuhu take. Ai duka mun san jirgin ruwan annabi Nuhu, lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saki ruwan dufana, وقرنا يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلئي وغيض الماء ويا سماء اقلئي وغيض الماء. To lokacin da Allah ya umarni kasa ta bubbugo da ruwan da yake cikin ta, sama ita ma ta sako da ruwan sama, ruwa sama ruwa kasa, Allah ya yi niyya halaka waccan al'umma da ruwa. Sai Allah ya ce ma annabi Nuh yaje ya kirkira jirgin ruwa, kuma duk wanda ya hayo wannan jirgin ruwan shine zai tsira, amma wanda bai hayo ruwa zai ci shi. To kaga da ƙarshe da Allah ya halakar da kowa da kowa in banda waɗanda suka hayo jirgin wannan. To shine anan Imam Malik ya kwatanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jirgin ruwa na annabi Nuh. Yace man rakiba hanaja, duk wanda ya hayo ta ya tsira, wa man takhallafa anha gharika, wanda kuma ya bari ta wuce bai hayo ba, to zai durmi a cikin ruwa fa zai halaka. Haka ya kwatanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, a wani gurin na daban Imam Malik yake cewa law kana al kalamu ilman, yace da a ce maganganu ilimi ne, la takallama fihi sahabatu wat tabi'un, da sahabbai da tabi'ai sun yi maganganu su ma dai, kama takallamu fil ahkam, kamar yanda suka yi jawabi suka fassara hukumce na shari'a, walakinahu batilun yadullu ala batil, amma dai maganganu wanda daga ciki ne ake samu ilmul kalam da kuma maganganun falsafa, yace bata ne wanda yake nuna cewa bata ne, bata ne wanda yake kaiwa ga bata, bata ne wanda yake shiryar da mutane zuwa ga bata. Saboda haka nisanta shi shine abin da yafi dacewa. Wa an ibn al-majishun qala sami'tu malikan rahimahullahu ta'ala yaqul, an rawaito daga ibn al-majishun yake cewa naji imamu malik Allah ya ji kanshi da rahama yana cewa man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasana. Jama'a, wannan magana tana da muhimmanci kwarai da gaske. Malik yake cewa man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma izin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Imam Malik yake cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a a cikin musulunci, sai mutane suka dauki bid'a suna ganin wannan bid'a abu ne mai kyau suna aikata ta, to faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, to duk wanda ya aiki da wannan bid'a to hakika yana riya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci aikin da Allah ya mishi. Menene ha'inta da Allah, aikin da Allah ya mishi? Domin shi annabi shine wakilin da Allah ya dauka yace ka zo da sako na wajen bayina. Shi kuma annabi ya isa da dukkanin sakon da Allah ya bashi, bai yi ragi ba, bai yi kare ba. To kuma he yanzu yau bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai kuma he a samu ga wani abu nan an zo da shi sabo an kirkiro shi, kuma wai an ce a aikata za a samu lada. To tambaya anan shine wannan abin da aka ce aikata za a samu lada in juwa, sai a ce maka to ai wannan wani wali ne ya wadi. To shi wali in waye ya aiko shi? Muri abin da muka sani, abin da yake cikin addini annabi ya riga ya isar da shi, wanda bai ciki kuma to ba zai zamanto an sa shi ba. Domin in ka aikata shi kuma kana tunanin addini ne, Imam Malik ya ce to kana tunanin cewa annabi ya ha'inci risala. Ha'inci risala shine kana tsammanin annabi ya boye ne kai yanzu ka zo ka bayyana. Ko kuma a'a, da aka bashi risalar sai ya wadu wasu guri sai ya ki wadi. Shine yanzu kai ka gano kake wadi ma mutane bari su. Kamar ciko ne cikin abin da yi saura ba wadi ba. To kaga wannan yana nuna cewa lallai addinin musulunci ya samu cika tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yake cewa saboda Allah madaukakin sarki yace al-yawma akmaltu lakum dinakum. A lokacin da wannan ayat ta sauko Allah yace a yau na cika ya muku addinin ku. Kaga Allah ya cika addini kenan, ba abin da ya saura komai an sauko, addini ya cika kenan. Duk abin da kaga ya zo daga baya ba addini bane, ba sayo shi ne akai, saboda haka ayi watsi da shi. To shine Imam Malik yake cewa fa ma lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Abinda ka gani tun a waccan ranar da wannan ayat ta sauko bai zamanto addini ba, to a yau da muke rayuwa ba zai zamanto addini ba. Imam Malik yake magana yau shekara ta 200 bayan hijira, karni na biyu ake magana, karni na farko bayan hijira, shekara 100 na farko bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana. Yanzu magana wajen karni 14 ake. To yanzu kai in ma Imam Malik ya ce abinda aka kirkiro a lokacin su bai zama addini ba, to mu yanzu abinda aka kirkiro a lokacin mu ya kenan. Kaga ita bid'a ba ta da wani gurbi a cikin addini. Sai al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa, Imam Ahlus Sunna kenan, Allah shi kanshi da rahma, yake cewa usulus sunnati indana, yake cewa wato asali na sunna a wajenmu mu ahlus sunna wal jamaa, yace at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Asalin sunna shine ruko da abinda sahabban annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi suke kanshi, wal iktida'u bihim, da kuma koyi da su, saboda su sahabbai sune khairul umma. To abinda suke kanshi na addini to ayi ruko da shi, sannan kuma ayi ruko da shi ayi koyi da abinda suka aikata, sannan mu ɗan bayan mu aikata irin shi. Sai ce watarkul bid'i, da kuma barin aikata bid'o'i, kada aikata bid'o'i. Sai ce wa kullu bid'atin fa hiya dalala, saboda kowace irin bid'a yace bata ce. To kaga wannan magana da Imam Ahlus Sunna wal Jamaa yi Ahmad bin Hanbal tana nuna maka cewa har yau har gobe har kullun in kana so ka sami ingantaccen addini tatacce wanda babu kura a cikin shi, to tabbas ka koma cikin wato rayuwar magabata sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan su da waɗanda suka biyo bayan su, kamar yanda shaidar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata akan su a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Annabi yake mafificin alkhairi karnin da ne rayuwa cikin shi shekara 100 ta farko, thumma alladhina yalunhum sai shekara 100 ta bayan ta, thumma alladhina yalunhum sai shekara 100 ta bayan ta. Kaga shekara nawa kenan? Shekara 300. Wa'annan sune salafus salih. In zaka yi addini da su zaka auna, kada ka auna da kowa. Abin da ya daidai da nasu shine daidai, abin da ya saba musu ba daidai bane ka bar shi. Al-Imam al-Hasan al-Basri wannan shi ma tabi'i ne, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama, yake cewa law anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawm ma arafa min al-islam shay'an. Yace da a ce wani ya riski magabatan kwarai yayi rayuwa da su, thumma bu'itha al-yawm kuma ya mutu tun a wancan lokacin, to kuma yanzu sai aka tado shi, ma arafa min al-islam shay'an, ba abin da zai sani a cikin wannan musuluncin da muke. Qala wa wada'a yadahu ala khaddi thumma qala illa hadhihi salah, sai dora hannun shi anan saman goshin shi, sai ya ce in banda sallah ba abin da zai sani. Kamar me yake so ya ce? Yana so ya ce mu yanzu addinin da muke gaba ɗaya an sauye komai daga addinin da inda suka sani, bid'o'i sun mamaye mu gaba da baya. Yanzu kamar shi wannan al-Imam al-Hasan al-Basri mai magana, in abin Allah ya raya shi ne ya jiyo shi da magaram yanzu, in ya ga rayuwar da muke da addinin da muke, kawai sallah kadai zai gane, in ya ga muna duka muna tashi ce wannan sallah ce suke tana cikin addini, amma sauran rayuwar mu kwata-kwata ba ta kama da addini magabata ba. shine abin da yake fadi. Thumma qala, sai ya ci gaba da cewa amma wallahi ma zalika liman asha fi hadhihi an-nakra. Sai ya ce kai wallahi ina muku rantsuwa da Allah, wannan ba wai ga wanda yayi rayuwa a cikin wannan mummunan rayuwa ba. Walam yudrik hadha as-salaf as-salih, kuma bi riski rayuwar magabatan ƙware waɗanda suka wuce ba. Fara'a mubtadi'an yad'u ila bi'ibdatihi, sai yaga wani dan bid'a yana ta kiran mutane ku zo ku aikata bid'a. Wara'a sahibu duniya yad'u ila duniya, kuma daga nan gehe sai yaga wani dan duniya shi ma yana kiran mutane su je su bi duniya. Fa asamahu Allahu min zalika, sai Allah ya kare shi daga dukkan wannan guda biyu. Waja'ala qalbahu yahinnu ila zalika salaf as-salih, sai Allah ya sa zuciyar shi take karkata zuwa ga magabatan ƙware. Yas'alu sabilahum, yana tambayan, yas'alu an sabilihim, yana tambaya yaya rayuwar magabata take. Wa yaqtasu atharahum, kuma yana bibiyan abin da aka rawaito daga gare su. Wa yattabi'u sabilahum, kuma yana bin hanyar su. Li yu'awwida ajran azima, dan ya samu lada mai yawa. Malam yace to fa kadhalika kunu insha Allah, haka ake so ku kasance in Allah ya so yarda. Kamar me yake so yace a duka wannan da kunkulin magana tashi? Yana so yace maka kai kayi rayuwa kamar sabon mutum wanda ga wani abu can da yake so ya kai gare shi, shine rayuwar magabata da yanda suka gudanar da addini. To amma ka sani akan wannan hanyar ta kaiwa ga cimma nasara bin rayuwar magabata, akwai sahibi hawan, sahibi bid'atin yad'u ila bid'ati, akwai dan bid'a yana kiranka, in ya ganka kana ta yace zo mana dan zo nan akwai alheri. In ka wuce shi baka biya shi ba, akwai wani sahibi duniya yad'u ila duniyati, akwai dan duniya shi ma yana kira zuwa ga bid'a, shi ma kakka biya shi, ka kyale shi, ka ci gaba da tahiyyarka har ka cimma wannan abin da kake so ka kai gare shi na tafarkin magabatan ƙwarai. To shine yace fa kadhalika kunu, ku kasance haka nan insha Allah, in Allah ya so, domin in mutun ya haka nan zai cimma nasara. Kaga jama'a, wannan magana da ya fadi tayi daidai da misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabban shi lokacin da ya karanta musu aya wa anna hazihi sabili fattabi'uha wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ga tafarki na nan, ku bi shi, kada ku bi kananun hanyoyi. In kun bi kananun hanyoyi za sa rarraba muku kai daga bin hanya ingantacciya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kurtu a ƙasa, dogon kurtu haka, shine yake cewa wannan oblique ko dogon kurtu haka, da ya yi shi mai kakke kamar sanda a ƙasa. Sai ya zo daga kanshi kuma a gehe-gehe, sai ya kurtu gehe, wani ya yi dama, wani ya yi hagu, wani ya yi dama, wani ya yi hagu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa anna hazihi sabili fattabi'uha wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Sai ya karanta wannan ayi, Allah ya ce wannan shine tafarki na, ku bi shi, kada ku bi wannan asubul, su ne kananun hanyoyi wanda suke kanshi. Wannan kananun hanyoyin, kowace hanya akwai shaidan da yake kira zuwa ga hanya. Jama'a, daidai yake da in ka shigo kasuwa kai ka san abin da ka zo saya, amma kafin ka je inda kake son ka sai abin, mutum nawa ne za su tare ka akan shagon su? A bismillah mallam, me za a baka? Akwai takalmi. In ka wuce mai takalmi ka ga wani ya ce maka akwai kaya, riga kake so ko wando, amma kai duka ba su ka zo saya ba, kowa hama yake jayo ka. To haka tsarin yake lokacin da kake so ka bi hanyar magabatan ƙwarai. Yan bid'a suna nan sun kawatar ku, ɗan duniya suna nan sun kawatar ku, dole sai ka jahilce su, ka yi kamar baka gan su ba in kana so ka cimma nasara ka kai ga wannan abin da kake so ka kai na bin tafarkin magabatan ƙwarai. Sannan a gaggauce sai yake cewa wa ma ajmala wa arwa qawla al-alimil amil, mi ya kai kyau, mi ya kai inganci kamar maganar wannan malamin mai aiki, az-zahid wanda yake gudun duniya, al-abid kuma mai yawan bautan Allah, al-imam al-jalil babban malami mai girma, al-fudail bin iyad, shine fudail bin iyad, wannan yana daga cikin manyan malaman hadisin duniya, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Haythu qal, lokacin da fudail yake cewa ittabi' turqal huda wa la yadurruka qillat as-salikin wa iyyaka wa turqa ad-dalala wa la taghtar bi kathrati al-halikin, wannan magana tashi ta kamata a rubuta ta da ruwan zinari. Yake cewa ittabi' turqal huda, ka bi hanya ta shari'a, wa la yadurruka qillat as-salikin, kalka damu da wai wanda suka bi hanya ɗan kaɗan ne, kalka damu da karamcin mutanen, ka ce to ai kaɗan ne. wa iyyaka wa turuqad dalala, yace kuma ka shedinka da hanyoyi na bata, wala tagtarra bi kathratil halikin, kuma kalka rudu da yawan wa'inda suka hallaka suka bi wannan hanya. Kamar yana so yace maka a kullun hanyar shari'a mudanan ta kadan ne, hanyar bata mudanan ta diyawa ne, to kalka ce to ai nan mu kadan ne wallahi mutanen ta sun yawa sun yi mu gaskiya, a'a kalka rudu da yawan su, kuma ka bi gaskiya, kalka damu da kadan inda suke kan wannan gaskiya din. Saboda jama'a duk inda kuka gani a Qur'ani Allah yace akatharu, mafi yawa, to zaka gani ba abin kirki bane. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, walakinna aktharan nasi la yaqilun, walakinna aktharuhum la yaqilun, mafi yawancin su basu da hankali, mafi yawancin su basu sani ba. To duk inda kaga yawa a Qur'ani ba alheri bane ba galibi. To dan saboda ka gani kai ka kama hanyar Allah, kuma ga wasu nan suna yin wani abu su ma sun ce hanyar Allah suke, wai ka gansu da yawa, kaka damu da yawan su. Sunna ce ta Allah a ban ƙasa kullun ɗan kirki su ne kaɗan. Annabawa gaba ɗaya in aka gaya maka yadda suka yi rayuwa da waɗanda suka bi su, za ka gani kamar wanda suka bi su duka nawa ne. Annabi Nuhu da ya shekara 950 yana kira mutum wanda suka yi, a cikin ruwayoyin da ake rawaitowa an ce wanda suka yi imani da shi ko mutum 100 ba suka yi ba. A shekara 1050 da yana wazi, wanda suka yi imani ba su kai mutum 100 ba, kuma wannan su ne ‘yan aljannan wa. To sauran mutanen ina suke a tsawon shekara 1000 suna nan, amma wuta za su yi saboda ba su yi imani da shi ba. Kaga yawan mutane ba shi yake nuna gaskiyarsu ba. Kaɗan in dai akwai hujja ta tabbata kuma ingantacciyar hanya ce, to ita in ce za ta kasance ta tsira. Saboda haka kaɗan in su kada ya dame ka. Haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwarsu lokacin warkon da'awa, da suke haɗuwa a Darul Arqam ibn Abil Arqam. Mutanen lokacin nan da farko ba su kai ba mutum 15. Wa'innan su ne suka fara musulunci jama'a. Inda a ce sun lura da yawan su ce kai mu kaɗan ne, wallahi wannan abin ba gaskiya bane ba, da addini ya kayo ba zai kawo. Amma duka wannan adadin nasu ɗan kaɗan ɗin suka rike wuta, aka ci gaba da addini, aka ci gaba da addini har Allah ya kawo addinin yau muka zo muka tashi muka gade shi. Mu dan yanzu da muka tashi ai ga da addini muke. Saboda ba zawawa bane ba kai wata runduna ta zo nan na magaram ta ce ko ku shiga musulunci ko mu kashe ku. A'a, alhamdulillah kowa da tashi yaga a gidansa ana sallah. Kaga wannan alkhairi. Amma har a yanzu musulmi a duk duniya, mutanen da suke rayuwa a duk duniya su nawa ne? Kaga ni in ka kirga mutum 7.5 billion suke rayuwa a duniya yau. 7.5 billion. Amma musulmin duniya kakaf 1.5 billion. To 6 billion duka ba musulmi ne ba. Kaga fa wannan dukan su in dai ba su yi imani da Allah ba suka bari suka mutu aka wuta za su je jama'a. Haka addini ya nuna, haka nasoshin Qur'ani suka nuna. Saboda yanzu musulunci ya kai ko ina, babu wanda zai ce bai san musulunci ba. Amma ka gani sullumka musulmi wajen nawa? Su 6 billion, daga Yahudawa da Nasaru da Majusawa da wanda suke addinin Hindu da 'yan Buddha da wanda basu addini, su ne 6 billion. Musulmai 1.5 billion a duk duniya a yau. Sullumka musulmi wajen gida nawa? Wajen gida 5 da nawa. Amma duka su ne batattun. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan addinin shi. Saboda ƙurewar lokaci a nan zan mu tsaya. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.